dreams die. When I fell in love with you, by God, it's true. It's a sore. Oh, love. That you'll never know, but I'd be glad to share. It's unfair to live for someone's heart like you care. La la la. You don't like me, but love me a little bit more. Da 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 da